أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah mai kowa mai koyon da ya sake sada mu a wannan majalisi namu mai albarka na karanta littafin Umdatul Ahkam na Al-Allama Al-Hafiz Abdul Wahid Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala a wannan rana ta Sudu yawmin 28. Muna 28 ga watan Jumadil Akhira 1444 hijirar Manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wanda yayi daidai da 21 ga watan 1 2023 miladi. Muna fata Allah ya mana muwaffaqa. Wannan kuma shine darasin 11 a cikin wannan littafi mai albarka. Za mu tashi babun ghusli min al-janabati, baban da yake bayani game da abin da ya shafi wato hukunce-hukunce na wankan janaba da kuma kaifiyar shi da dai yadda za a yi shi da sauran abin da ya rafi da shi. To, ghusli al-janaba, wanka na janaba yana ɗaya daga cikin wanka kaki wanda shari'a ta wajabta mana, ma'ana yin shi wajibi ne. Da haka wankan da shari'a ta wajabta wanka ne guda 6, guda 5 an yi ittifaki akan wajabcinsu, ɗaya sai aka yi saɓani. Ma'ana wanka wanda ya wajaba abu na farko shi ne khurujul mani biladdatin mu'tada ma'addafa, ma'ana hutowar mani kuma da jin daɗi wajen hutowa shi, hutowar nashi da kuma halar kaɗowar da yake yi. To, idan aka samu irin wannan, wato ana wanka ya waje, wajibi ne a shar'ance mutum ya yi wanka. Amma kina yi wanka wanka na janaba ke, amma idan wani abu ne ya sa ya huto na tsoro, wani lokaci ya kamar iya fitowa mutum ya firgita in hankalin shi ya tashi kawai sai mutum ya kaga ya yi bari, to wannan wankan baya cikin irin wannan wankan na wajibi. Kenan wanda yake na wajibi shi ne wanda aka fitar da shi da ladda, mana da jin daɗi na al'ada, wanda shi ne wanka na farko wanda ya wajabta. Wanka na biyu shi ne ma'ana wanka da za a yi shi ma na janaba ne, amma sababin shi ba hutowar mani ba ne, ma'ana idan mutum ya tara da iyalin shi ko da ko mani bai huto ba, to nan ma wanka ya waje ba. Matuƙa idan aka ce ma'ana kan hashafa ya ɓoye a cikin farji, to shi kenan wanka ya waje ba. An yi zalim ai ba komai ya kawai wanka, in dai wannan ya samu to wanka ya waje ba, ma'ana iltiqa'u al-khitanayn kenan, haɗuwar kaciya guda biyu, ana nufin ma'ana mace da namiji kenan. Kina wani shi ne wanka na biyu. Wanka na uku shi ne wanka na yankewar jinin al'ada. Idan jinin al'ada ya wanke, wajibi ne a yi wanka. Na huɗu shi ne wanka da za a yi na yankewar jinin biki. Idan jinin biki yanke, shi ma wajibi ne a yi wanka. Wanka na biyar shi ne wankan da za a ma mutum yayin da ya rasu. Wannan bayana kan shi ba shi, kina yana kan waɗanda suke ma'ana ɗan uwan shi wajibi ne a mishi wannan wanka. To waɗannan wanka kake guda biyar su ne wanka na shari'a wanda ta wajabta su. Wajibi ne ma'ana mutum yayi wanka ga waɗannan, ma'ana waɗannan wankan da wanda muka zana wajibi ne. Sai na shidda na ƙarshe wanda aka yi saɓani a kan shi shine wanka na musulunci. Idan mutum ya musulunta, kasance Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci wasu cewa da suka musulunta mana umarci cewa su yi wanka. Suka kalli wannan umarnin suka ce shi ma wajibi ne in ka musulunta ka yi wanka. Wannan suka ce a mustahabi ne saboda an ambaci da yawa sun musulunta amma kuma ba ka kisance ba an umarci su dole sai sun yi wanka. Mana ko da ya zace a sharar Allah ya rubuta sunan shi kenan kawai sai ya shiga wato rayuwar shi ta yau da gobe ta musulunci. Na haka dai wannan na ƙarshen shi ne aka yi saɓani amma guda biyar ɗin dukansu su ne wanka guda biyar wanda musulunci wato ya wajabta mana. To ma da yake cewa al-ghusl haka yace ai babu al-ghusl ba, to al-babu al-ghusl, to idan aka ce al-ghusl bi dhammi al-ghain, wannan ghain din sai aka mata dhamma ba ce ghusl ba, aka ce ghusl. Malai ce ismun lil-ihtisal, ma'ana suna ne na aikin yin wanka. Aikin yin wankan sunan shi ghusl, wanda kuma shi wannan wankan shi ne alladhi huwa ta'mimul badal bil ma'i, shi ne mutum ya game jikin shi da ruwa ga baki dai ko ina ya samu. To wannan shi ne ake nufi da wanka, game jiki da ruwa shi ne al-ghusl. To aljanaba wace malaka ta asrul wa asrul janaba al-bu'd, asalin kalmar janaba to a larabce ana nufin al-bu'd. Al-bu'd shi ne nisanta. To malaka sai ga maka wajibin da yasa aka kiraye wannan janaba shi ne ke cewa wa inna ma qila liman jama'a, abin sani kawai an ce wa mutumin da yayi jima'i aw kharaja minhu al-maniyyu, ko kuma mutumin da maniyyi ya fito mishi junub, an kiraye shi mai janaba li anna ma'ahu ba'ada mahallahu, domin ruwan shi na maniyyi wato ya nisanta da wurin shi. Ai shi ne ma da ya bar wurin kada sai ya fito ko, to daga nan ne aka samu sunan janaba saboda maniyyin shi wanda ya fitar da shi maniyin ya bar wurin shi ya nisanta ya huto. To wannan barin da yayi daga ya nisanta, to daga nan ne aka ma'ana kawo shi ake kira al-bu'd, kuma shi ne ake kira al-janaba. Ina watan gani? To wannan shi ne ma'ana bayanin sa a mana harshen Larabci. Malai ce wa yuradu bi hadha al-bab, to amma abin da nake ake nufi da wannan babin babul ghusl min al-janaba shine al-ahkamu allati tata'allaqu bil musli wa tubayyinu asbabahu wa adabahu wa ghayra zalika, kenan wato babin da yake bayani game da abin da ya shafi hukunce waɗanda suka ratayu game da wanka, da bayani game da sababin yin wankan, da ladabin yin wankan yadda za a yi shi, da ma waɗansu abubuwa da suke da alaƙa da shi wankan. Shine wannan babin zai tattauna a wannan insha Allah a cikin littafin. Malai ce wa huwa min jumlati taharati al-mashru'ati lis-salah, wato shi yin wankan yana ɗaya daga cikin tsarkakaki wadda aka shar'anta domin yin sallah. Domin idan kuka lura wato babukan da suka gabata malai yayi bayani ne akan wato tsarkaka daga hadisi karami, tunda abin da ya shafi yin tsarki da abunda ko baka ba. To yanzu shi ne da a wannan babin kuma sai ya taro zuwa gami bayanin wato yanda za a tsarkaka daga hadisi babba, dama hadisi babba mana wanka ne ake ko karami kuma wancan ayi tsarki ayi abunda. To kenan wannan babin kenan wato yana mana bayani game da abin da ya shafi tsarki wanda aka shar'anta domin yin sallah amma tsarki babba. Malai ce wa minan nazafati al-muraghaba fihi, kuma shi wannan tsarki yana daga cikin tsarki wanda a shari'a aka kwadantar kada mutum yayi wasa wato da shi. Allah yake faɗa a cikin Al-Qur'ani wa in kuntum junuban fatahharu. Allah ce idan kun kasance kuna da janaba to ku tsarkaka, ku je ku yi tsarki. Wane menene tsarkin? Wato shine wannan wanka na janaba da mutum zai yi. Malai ce adama fihi min fawaida sihhiya wa qalbiyya. Malai ce banda ma abin da yake cikin shi wannan wankan na janaba na fa'idodi na lafiyar ƙwaƙwalwa. Wato a cikin wannan wankan banda ma shari'a ta kwadaitar ta ce a yi, to banda wannan ma a janibin rayuwarka na yau da gobe shi wannan wankan yana ƙara maka lafiya, yana da fa'ida da dama a cikin lafiyar jikinka, haka nan a lafiyar zuciyarka. Malai ce fa innal mujali, domin mutumin da ya yi jima'i ya fitar da maniyyi, hina ma takhruju minhu nutfa, yayin da wannan maniyyin yake fitowa, allati tu'tabaru sulalatu badanihi wa jawharihi, wanda shi wannan maniyyin ana ɗaukar shi cewa wani yanki ne daga gare ka zai fito, ma'ana daga kowar jikinka, daga cikinka kanka ne wani abu zai yanku yanzu ya fito daga jikinka. To idan wani abin ya fito, ya hasulu lahu ba'da khurujiha shay'un min al-ijhad wa ta, idan ya fito wato sai kaga mutum ya samu wani wahala da kuma gajiya. Galiban mutumin da wannan abin ya fito daga gare ka, to za ka ji nauyin jiki kuma za ka ji ka gaji. Wa yahsulu lahu futurun wa kasal, ma'ana mutuwar jiki za ta same ka kuma da kasala. Wa taballudu zihin, kuma mutum zai samu wato kwakwalwarka za ta zama tobalida, ma'ana za ka samu kaifin hankalinka zai rage. Ina kan gani, ma'ana jiki zai yi rauni, kasala ta kama shi, hazaƙarka da irin kaifin hankalinka shi ma zai dandusha shi sakamakon wannan, saboda wani abu ne ya fito daga asalinka, daga tushenka. Da ina hata ina fahimtar mu yau malaka ya cewa wa rukudun fi harakati dami, kuma idan wannan mani ya fito yana sa a samu daku da nawa a cikin gudun jininka, domin ana so a samu wani adadi na bugawa a minti kaza, mana jini ya kai zuwa yana zauwa. To idan wannan mani ya fito daga jikinka, to ana samun wa ma'ana nawa, wannan bugawan jinin zai sadda. Malaka to wa min rahmatil hakim khabir, yana daga cikin rahama ta Allah ta'ala wanda yake mai hikima kuma wanda yake kwararre game da sanin dan adam. Shara'a hadha musu, sai Allah ya shar'anta mana yin wannan wankan. Alladhi yu'idu ila al-jasadi quwwatahu, wato wannan wankan idan aka yana maido wa jiki karfin shi. Wa yanshat dawratu ad-dami fi jismihi, wa yanshat dawratu ad-dami fi jismihi, hakanan kuma ma'ana kai kawon jini yanzu kuma zai samu nishadi a cikin jiki, sai jini ya dawo ya riƙa gudana yadda ake so ya dawo normal. Fa ya'udu ila nishatihi, kai ga mutum ce koma ya koma irin shi na da. Ina ta fahimta, don haka kenan wannan duk wanda mutumin da ba musulmi ba wanda ya baya waɗannan abubuwan, to yana samun tasgaro da kuma tawaya a cikin rayuwar shi. Kuma duk mutumin da bai cika yin wankan janaba ba a haka ma, sai ka jina wani irin ƙannin da kawai ba san ma kowane iri ne, ka jina wani irin wari daban. Ka ga a sharance in kai ka yi me, ka bi umarnin Allah, lada ne za ka samu. Na biyu, ka kayi tsafta, ka kore ma jikinka mummunan wato ma'ana iska da sauransu. Na uku, kuma ka ƙara ma jikinka lafiya, domin duk abin da kaga Allah ya shar'anta shi to akwai maslaha ga bayi. In mun sani mun sani, in ba mu sani ba mu sani ba, dai akwai maslaha. akwai abin da yake gyara mu to wannan kuma ma dan adam ne bincike garu wannan naka kenan nurun ala nur kenan Allah da tarda mu sai malaike cewa wa kam fi shar'i llahi min hikamin wa asra malaice nawa ne a cikin shari'ar Allah abubuwan da Allah ta'ala ya shar'anta mana na waɗansu irin hikimomi da sirrurruka wanda banda Allah babu wanda ya sani malai ce waffaqana Allahu ta'ala li fahmiha Allah ya mana da garkatar da dace da fahimtar wannan kuma wal imanu biha da yin imani da ita wannan shi ne abin da ya shahi wato gabatarwa game da wannan babu sai hadisi na farko a cikin shi kuma hadisi na 28 a cikin jerin hadisan cikin wannan littafin مالكي شوى الحديث الثامن والعشرون أن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعد طرق المدينة وهو جنب قال فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال أين كنت يا أبا هريرة قال كنت جنبا فكرئت أن أجالسك وأنا على غير طهارة فقال صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس وانا حديث أخرجه من البخاري أكنا عند إمام مسلم وانا حديثي نا 28 أنكر أوشي دا أبو هريرة يدعال التبتع بريش كما شيدا كيش نيكي بعد وانا لغاية yake cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da kayo lalle shi Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya hadu da shi fi ba'di turqil madinati a cikin wadansu daga cikin hanyoyin Madina ma daga cikin hanyoyin Madina yana yawo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un subhanallah na'am to na gani من أي شيء قبله؟ نعم. كنا أبو هريرة دل تبت أجريش كي شو لقيه هو النبي صلى الله عليه وسلم يا هرودشي في بعد طرق المدينة أتكلم وانس دع أتكلم هنيوم المدينة وهو جنوب شي أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يا كسر تينا دجنبا قال سيتي فانخنست منه بمعنى ان خنست نعم معنى ان خنست مالك توى بالنون ثم بالخاء المؤجمة والسين المهملة من الخنوس وهو التأخر والاختفاء يعني شنو معنى ان خنست شنو متن يا يعيد بايا دبايا sai ka ke ka boye ka silale ka boye ina wajen gani ya ma'ana wale ke cewa ya'ani in salaltu waqtafaitu ma'ana ya silale sai je ya boye shi ma'ana shine ma'ana in khanastu sai ya ce makinan ya haɗu da manzo sallallahu alaihi wasallama ɗaya daga cikin hanyoyin Madina yana da janaba ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ganshi sai ya silale sai ya tsere sai ke cewa minhu kenan ya silale ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallam min ajalihi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam haythu ra'aytu nafsi najasan sai da shi Abu Huraira yana kenan zancen shi yana amfana da yana ganin cewa yanzu shi yana tare da najasa bin nisbati ila taharatihi wa jalalatihi sallallahu alaihi wasallam in ya kwatanta zuwa ga girman annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma daukakar shi da tsarkakar shi shi yana da najasa yana da janaba kuma a ce yanzu su zo su yi ga bai ayyuwa yaga abu ma'ana ba bai dace ba dan haka shine sai ya silale sai ya tsere yace fa zahabtu faghtasaltu sai na tafi naje nayi wanka thumma ji'tu sa'annan sai na taho ma'ana na dawo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai manzo sallallahu alaihi wasallama yace aina kunta ya aba hurera abu hurera kana ina ina ka shiga na ganka kuma hallo daga bayan da diba na gaba kana qala sai abu huraira yace kuntu junubani ma'ana na kasance ina da janaba ai kuntu za janabatin ki na kasance ma abucin janaba ne wa taqa hadhihi al-lafza ala al-wahid wal-jam'i al-dhakari wal-untha kama warada fi al-qur'an wal-hadith kalmar junub mutane da yawa ana ma'ana ana abbarawa ana ta'biri da cewa junub mutun dai ma junub za a ce mutun da yawa junub mace junub namiji junub kalmar ba ta canzawa ina wata gane kamar da lake cewa wa in kuntum junuban fatahharu in kun kasance kaga ai jami'i ne in kun kasance junuban fatahharu kuma kan ya zo hadisin kai daga cikin uwayen mu'minai dake take cewa kuntu junuban na ga mace ce tace kuntu junuban haka ma shi ma Abu Hurairah yace me kuntu junuban kuma shi namiji ne kuma haka jami'i Allah yace wa in kuntum junuban maza da mata kenan dan haka kenan kalmar ana amfani da ita a kowanne kenan yace ma manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama kuntu junuban mana na kasance ina tare da janaba fakaritu an ujalisaka dan haka sai naki annabi sallallahu alaihi wasallama in zamna a tare da kai a wannan hali da nake ciki na janaba wa ana ala ghairi taharatin ni kuma bana kan tsarki ma'ana bana tare da tsarki kenan ina da janaba qala sai manzo sallallahu alaihi wasallama yace subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah wannan ta'ajjubun manzo sallallahu alaihi wasallama mamaki ne min i'tiqadi abi hurairata ne ɗan irin ma'ana manzo sallallahu alaihi wasallama yayi mamaki game da kudiri ko kudir cewa na Abu Huraira da yake yi cewa at-tanajjus min al-janaba kenan Abu Huraira kamar yana kudirta cewa wato mutum idan yana da janaba to najasa ne shi wannan kudirta cewa da Abu Huraira yayi shine wannan ya ba annabi sallallahu alaihi wasallama mamaki ya faɗi wannan kalmar subhanallah ma'ana ana faɗan ta ne wato idan mutum wani abu ya baka mamaki sai manzo ya ce mishi innal mu'mina la yanjus ay mu'mini wato baya zama najasa wani ana karanta shi bidan miljimi wa fatiha ko kace innal mu'mina la yanjus ko la yanjas ko ne ka faɗi hadisi to wannan hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana dauke da fa'idodi waɗanda suke masu yawa fa'ida ta farko wato fadar shi annabi sallallahu kenan fa'ida ta farko shine kaunul janaba laysat najasatan tahullul badan shine fa'ida na farko shine cewa kasancewar najasa kasancewar kai janaba ba najasa bace wadda take afkuwa a jikin mutum kina san gani kenan idan mutum yana da janaba to wannan janabar ko ba wata najasa bace a jikin shi ta yadda in ya taba wali sai ya wanke inda ya rike shi nan ko kuma ma'ana in ka rike abu kaza wannan abun yayi mi ya najasantu kuma da ke itikadi a gargajiyance in kana da najasa baka dauki moda ba ko ba bin cewa sai daga kirayo akwai ruwa maka ruwa in dai abun ba a hannunka ba yake ka kwalhi ruwa ka yi komi ba abin da zai shafi wannan kenan wato jikinka ba ya tare najasa ce wadda take a hukumance da haka dai fa'ida ta farko shine cewa wato kasancewar janaba ba najasa ba ce wadda take sabka a jikin mutum har a ce in ka taba wani abu shi ma zai zama najasa fa'ida ta biyu kaunul insan la tanjusu zatuhu kasancewar mutum zatin shi baya najasantuwa la hayyan wala mayyitan ko kana raye ko kana mace bayan da zai mutum mumini ya zama najasa na wata gani kenan shi mutum mumini ma'ana tahiran ne hayyan wa mayyitan tsarkakekke ne yana raye ko kuma ya rasu malace walaysa ma'anahu anna badanahu la tusibuhu an-najasa. To wannan kuma wai ba ma'anar shi ba cewa wai jikin mutun najasa baya samun shi ba. Aw tahullu bihi, ko kuma ma'anar najasa ba ta sauka a kan shi. Malai ce faqad takunu aynuhu ay dhatuhu mutanajjisatun. Ma'ana yana yiwa a samu zatin mutun yana da najasa idan asabatuhu an-najasa, idan najasa ta same shi. Misali mutun kutsari ya taba ka, kashi ya taba ka, wani abu wanda yake najasa ne ya taba ka, ka zama najasa. Ma'ana inda ya taba ya zama najasa. Ina ta gani kenan, in dai mutum yana da janaba ne kenan ba a hukunta ba cewa najasa ta kama shi ko abin da ya kama da haka. Amma in najasa ta kanshi da kanta take jikinka, kana ya zama tuwa mai najasa. Fa'ida ta uku, jawazu ta'khiru al-ghusl min al-janaba, halaccin mutum ya jinkirta wanka na janaba. Ma'ana janaba mutum ta kama mutum ba yanzu ba yake buƙatar yayi wanka, babu laifi, halak ne. Duk cewa ma'ana mutum a lokacin inda dama yayi wankan ya tsarkaka ya gaggauta shi yayi, to amma kuma a shar'ace halak ne, ba ta kura maka ba, kana da dama ka bari, ma'ana ka jinkirta. Shaga Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, kaga idan najasa ce kuma hutu yana yawo, ma'ana kai da jarabar ya hutu yana yawo, sai daga Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya ga cewa ya kamata a ce bai kamata ya zama Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da najasa, ko kuma mu ce da janaba shine shi yawanka sai ya dawo. Fa'ida ta hudu shine ta'zimu ahlul fadli wal ilmi was sala. A wannan hadisin akwai girmama ma'abuta falala da ilimi da nagarta. Muna koyi abubuwan da za a iya wajen waɗansu, amma wani saboda girman shi bai kamata ba a yi a wajen shi. An fahimci wannan? Sai da kenan da ya hutu Abu Huraira zan iya mu'amala da kowa, amma da wane ne yake mu'amala saboda girmamawa Annabi sallallahu alaihi wasallam? Kenan girmama ma'abuta falala da ilimi da nagarta, wa mujalasatihim ala ahsani alhayat, kuma da mutum ya zauna da su, ya kasance tare da su akan yanayi mafi kyau. Ta bin da shahi tsarki na wanka da tsafta da kuma alaure da min zaman. Na biyar, mashru'iyatu isti'dharu tabi' lil matbu fi al-insiraf. Wato wannan yana nuna shar'ancin neman izini ga mai bi ga wanda yake bi yayin da yake so ya tafi. Sai Rasul sallama ya ma Abu Huraira inkarin tafiyar shi ba tare da sanin shi ba. Kenan shine wannan yana nuna shar'ancin idan kana tare da wani shine shugabanka, to in zaka tafi ka nemi izinin shi, ka gaya mishi kafin ka tafi. Shine malai ce faqad ankara an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama ala Abi Hurairata rihabahu min ghairi ilmihi. Kaga manzo ya ma Abu Huraira inkarin tahiyar shi ba tare da ya gaya wa Manzo sallallahu alaihi wa sallam ba. Wadhalika, malai ce kuma wannan anna listi'dana, lalle neman wa ma'ana izini, min usnil adabi, yana ɗaya daga cikin wato ladabi mai kyawo na zamantakewa game da waɗanda suke manya ne, wanda kuma suke shugabanni ne. To wannan kenan game da abin da ya shafi wato wannan hadisi. Sai a hadisu tasi'u wal ishrun, hadisi na 29, an Aisha radiyallahu ta'ala qalat, kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam idza tasala min aljanabati ghasala yadayhi thumma tawadda'a wudu'ahu lis-salah thumma yaghtasilu thumma yukhallilu bi yadayhi sha'rahu thumma idza dhanna annahu qad arwa basharatahu afada 'alayhi al-ma'a 3 marrat thumma ghasala sa'ira jasadihi wa kanat taqulu kuntu aghtasilu ana wa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam min ina'in wahidin naghtarifu minhu jami'a. Wadannan hadithai guda biyu gaba kida Imam al-Bukhari da Imam Muslim sun fitar da su dukansu. Wannan hadisin daga uwar mu'minai Aisha da ta tabbata a gare ta take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan tasala min aljanabati mana idan yayi wanka na janaba anan idan tasala idan yayi wanka min aljanabati na janaba abinda ake nihi arada zalika mana idan yayi nufaci yin wanka an ce idan yayi wanka mana ana nufin idan yayi nufaci yin wanka kamar yadda Zamakhshari yake cewa abbara an iradatil fi'l bil fi'l anan ya yi abbara mana yayi bayani ne da nufin yin aiki sai aka yi ta'biri da yin da an yi aiki kenan nan idza ghtasala min aljanabati idza arada an yaghtasila min aljanaba manzo sallallahu alaihi wasallam idan ya nufaci yayi wanka na janaba ghasala yadayhi sai ya wanke hannayen shi guda biyu wato wannan hadisi da hadisin mai zawa bayan shi suna mana bayani ne game da abin da ya shafi siffar yin wankan janaba siffa wadda take kamila siffa hadadda domin shi wankan janaban akwai siffa mujzi'a siffa ce wanda in kai ta wadatar amma kuma akwai siffa ta kamala to hadisan za su mana bayani ne akan siffa ta kamala ita siffa ta wanda take ta wadatar kawai din dai kai niyan wankan janaba ka kurkure baki ka shaka ruwa ka fatar kai nutsu a cikin ruwa ka fito shikenan zai ci hankali wannan shine wani wadatawa wanka yayi to kuma amma akwai siffa ta kamala na cikar wanka yanzu shine wannan hadisin da mai zawa ran su mana bayani to annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya nufaci wankan janaba ghasala yadayhi sai ya wanke hannayen shi guda biyu zama gani can hadisi mai zawa ma'ana ya karkato makayin ya wanke ya wanke ya wanke kamar yadda can bayan muka gani idan zan yi arwala sai ya fara wankewa tukun ya fara sa hannun shi cikin abin yin arwala to idan ya wanke hannayen shi guda biyu kuma anan bai faɗi ba so nawa yake wankewa amma a can ya gaya mana cewa su uku yake wankewa ya wanke hannayen shi su uku summa tawadda'a wudu'ahu lis-salati sa'annan annabi sallallahu alaihi wasallama sai yayi arwala arwala irin ta sallah yadda kake yin arwala za ka yi sallah haka zai yi ta ko yayi daya daya ko yayi biyu biyu ko yayi uku uku ko wani gaban ya wanke biyu ne wanke su uku haka ya cakula a arwala guda ai mun ga cewa ya halaccin yin wannan to ko ya cakula ko wanne kenan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ko wanne kai yayi summa yaghtasil sana annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya shiga yin wanka ثم يخلل بيديه شعره النبي صلى الله عليه وسلم sa'annan sai ya tsitsihi gashin shi biyadaihi da hannayen shi guda biyu wata ruwaya zai tsoma hannun cikin ruwa in ya hudo sai ya sa ya furcike yayi ma'ana ya murtsike gashin ya juya ya juya shine ma'ana summa yukhallilu bi yadayhi sha'ruhu at-takhlilu shine idkhalu al-asabi' fi ajza'i sha'r ma'ana sanya yatsu a cikin sasannin gashi kenan mutum ya juya ya juya hatta idha zanna har annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya zaci anan az-zann yuradu bihi huna ma'ana ar-rujhan ma'ana a lokacin da ma'ana yake rinjayar zaton cewa kan nashi duk ya samu ruwa wannan gashin ma'ana kashin shi ya jika shi ne ma'ana zannikin kina wata gani malaka ta iz la dalila ala annahu la budda min al-yaqin don ba dole bane sai ka tabbata kowanne karshen ya samu ma'ana an dan zaton ka mafi rinjaye ruwa ya samu to shikenan ina watan gani yauwa malace wa dhannu qad sahha ta'abbud bihi fil ahkam ko wuraren da a shar'ance aka bautar da mu da zato mafi rinjaye akwai wani wurin yaqini ake so amma wani wurin kuma zato mafi rinjaye mai wadata to wannan a wannan wurin dhanna bi mana az-zannu raji kenan zato mafi rinjaye kenan hatta dhanna amman zulla salama ma'ana ya yaqinance ya ma'ana ya rinjayar da zaton cewa annahu qad arwa basharatahu, lalle shi ya shayar ko ya jika wata shi kenan wata da take karkashin wannan gashin, mana shine awsal al ma'a ila usul sha'ri, kenan mutun ya kai ruwa zuwa ga can kasan gashin shi. Wal basharatu al muradu huna, anan kuma anani ma'ana fata kenan, wato idan manzo sallallahu alaihi wasallam ya kyautata zaton cewa can kalkashin gashin shi ruwa ya samu, to me zai yi? Afada alaihi alma'a salata marrat, kenan idan ya sa hannun shi ya furcika ya furcika, yanzu kuma sai ya rika kamfoto ruwa yana kwararawa kan hasu, an gane ko? Mana afada bi mana asala alma'a ala sha'ri, mana ya kwarara ruwa a saman wannan gashin nashi wanke shi. Idan ya wanku summa ghasala sa'ira jasadihi, sannan kuma sai ya wanke sauran jikin shi, in ka janaba ya kai, wannan kuma shine sifa ta kamala, wanda kuma zamu ga hadisi mai zawa shi zai kara mana waɗansu abubuwa, misali kafin a fara arwalan to sai an fara yin tsarki, sai an fara wanke wannan najasar, to kuma in yaso sai a biyo da waɗannan abubuwan wato da muka gani. Wa kanat taqulu, ummuna Aisha ta kasance tana cewa kuntu aghtasilu ana, na kasance ni ina yin wanka, wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tare da annabi sallallahu alaihi wasallam, min ina'in wahidin, daga makayi guda ɗaya, mu ce daga cikin so ɗaya suna yin wanka da annabi sallallahu alaihi wasallam, naghtarifu minhu jami'an, ma'ana muna kwalwa muna kamfata ni da shi tare, yana dauka ina dauka, ma'ana ba shi bai bar mini nai ko ne na bar mishi, tare muke yi, ma'ana yana kamfata yana yi, ni ma ina kamfata ina yi. To wannan hadisin shi ma yana tare da fa'idodi da dama. Na farko shine mashru'iyatul al-ghusl min al-janaba, shar'ancin yin wanka na janaba, sawa'un kana dhalika, didde ne yin wannan wankan na janaban, li inzalil mani, mani ne ya huto, aw mujarradul ilaj, ko kuma ma'ana haduwan kaciya guda biyu ne, kama sayati sarihan fi hadisi Abi Huraira, kamar yadda zai zo a nan gaba hadisi karara wanda zai bayyana mana wato wannan. Na biyu shine anna al-ghusl al-kamil, lalle wanka wanda yake haɗaɗɗe kammalalle na kamala, ma dukira fi hazal hadith, shi ne aka ambata a cikin wannan hadisi, min taqdimi ghasl al-yadayn, na gabatar da wanke hannaye guda biyu, thumma al-wudu, sannan a zo arwalla, thumma takhlilu sha'r al-kathif, sannan kuma da tsetsehe gashi mai yawa, man ko lokaci ka kawo doka za ka yi kawara kamfatawa, wa tarwiyatihi summa ghaslu baqiyatul badan, kana idan aka kwarara ma kai sannan kuma sai a wanke wato sauran jiki. Malace fa'ida ta hudu, qawluhu qawluha hadatta idza ghtasala yadullu ala tikrari hadha alfi'l minhu inda alghusl min aljanaba, wato cewa iza kana iza ktasala, wannan kanan ya kasance wani yana nuna tikrar kin kenan, har kullu shi haka yake kenan, idan zai yi wankan janaba to ga yadda yake. Fa'ida ta hudu shine jawazu nazari ahadu zawjaini li auratin akhar, hadisin yana nuna mana halaccin kallon al'auran ɗaya daga cikin ma'auratayya, mamaki mutum ya gara aura ma'ana matar shi ita ta ga namijinta, wa ghasl himamin ina'in wa ghusl himamin ina'in wahidin, da kuma halaccin su yi wanka a makayi guda ɗaya a daru ɗaya, kowa yana ɗauka yana zubawa. Na biyar shine taqdimu ghasl al-a'da'il wudu'i fi ibtida'il ghusl, gabatar da gabbai na arwalla idan za a fara wankan, kenan alawusin janaba akan wankan janaba in za fara wankan janaba to ana fara wanke me gaban arwanda malai ce ada a ghasalin rijlaini amma banda wanki kafafuwa guda biyu fa innahu mu'akhkhar ila ba'd al-intihaa shi wannan ana jinkirta shi ne zuwa ga mutum idan ya kare zuwa ga bayan karewa min ghusli al-badan kullihi daga wanki ko ghusli al-badan kullihi daga wanki jiki gabaki daya kamar sai a ci kamar yadda zai zo a hadisin da na maimuna wanda zai zo nan gaba kenan wannan arwala idan mutum yayi to zai jinkirta wanki kafa sai an kare komo da komi da karshe kuma sai a wanki wannan kafa fa'ida ta shi da shi ne qauluha thumma tawadda'a wudu'ahu lis-salah fadanta da tace sanaye arwala arwala irin ta sallah thumma ghasala sa'ira jasadihi sanan kuma sai ya wanke sauran jikin shi ya dullu ala anna ghasala al-a'da'i a'da'il wudu'i wato wannan yana nuna cewa wanke gaban arwala rafi'un lil hadathaini al-akbar wal asghar wanda ya nuna kenan cewa wato wannan wankan yana dauke hadisi guda biyu da babba da karami kina ta gane sai ya ce fa innal amara alladhi yujibu ghasla hadhihi al-a'da'a lil janaba wa li rafa'il hadath al-asghar wahid mana abinda yake wajabta wato wanke waɗannan gabbai na janaba to wato idan aka gabban da za a wanke na wankan janaba to kuma su ne za a wanke na wajen dauke hadasi karami dan haka kenan yanzu idan mutun yayi wanka ya dauke hadasi babba to min babu aula kuma wancan yayi me ya dauke shi ma'anar shi wannan shine idan mutun yana da janaba sai ka zo kai wanka na janaba to bai kai arwala ba kawai ka je ka kama sallah an fahimta ko da na sifal ijza in dai ma'ana ka zo kai kurkure baki ka shaka ruwa kawai ka zo ka kwarara ruwa ka wanke jikinka to shikenan ma'ana janaba ta tahi kuma kai yanzu kana da arwala an bai tona ko yawa kenan wannan su ne kaɗan daga cikin abubuwan da za a fa'idantu da su a cikin wannan hadisi sai hadisin da muke ishara zuwa gare shi shine al-hadisu 30 hadisi na 30 an maimuna binti al-harith radiyallahu anha zawjin nabiyyi sallallahu alayhi wa sallama annaha qalat wada'tu li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama wudu'a al-janabati fa akfa'a bi yaminihi ala yasarihi marratayn aw thalatha thumma ghasala farjahu thumma daraba yadahu bil ard aw al ha'it marratayn aw thalatha thumma tamadmada wastanshaqa wa ghasala wajhahu wa dhira'ayhi thumma afada ala ra'sihi al ma'a thumma ghasala sa'ira jasadihi thumma tanaha fa ghasala rijlaihi fa ataytuhu bi khirqatin falam yuridha faja'ala yanfudhu al-ma'a bi yadayhi kuma hadisin bukhari da muslim sun fitar da shi na wannan hadisin maimuna ne ya dala tabbata a gare ta ɗaya daga cikin uwaye mu'minai shine malaki ta zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam annaha qala lalle ita tace wada'tu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wudu'a al-janaba mana na ajewa nazo wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da makayi da ruwa na yin wankan janaba mana ta kawo mishi so ko daro shine ma'ana wudu'a al-janaba ruwan na yin wankan janaba fa akfa'a bi yaminihi ala yasarihi marratayn wato sai ya karkata da daman shi ya zuba hannun shi na hagu ya karkata ya zuba ya wanke ya karkata ya zuba ya wanke so biyu sace ko so uku thumma ghasala farjahu sanan sai ya wanke gaban shi kenan kamar yadda muka faɗa can kenan idan aka wanke hannu to yanzu za a fara wanke ina ne gaba kenan mutum ya wanke inda wannan kazamta ya taba ko kuma najasa sai ya wanke shi idan ya wanke shi yanzu kuma sa'annan thumma daraba yadahu bil ardi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya bigi kasa da hannun shi abinda ake nufi da nan bi ma'ana masaha yadahu bi ahdihima li izalati wato kenan dan ya gusar da wannan abubuwan da yake hannun mutum allazuja ba'da istinja' ma'ana mutum idan ya in yi tsarki to zai bar wani kamar mu ce wani silbi a hannun shi ne to saboda wani nan sallallahu alaihi wasallam yake buga kasa ya zama to mishi kamar sabili ko kuma akwai ma'ana wani ha'il katanga ke inda za a samu dai wani dan kasa kasa wanda za a sa a wanki a wanki idan dai zai mace kamar kasa in ka wanke sai ka samu sabili sai ka wanke hannu shine matsayin shi to bayan wannan summa tamadmada wastanshaka idan yayi wannan wato sai ya kurkure bakin shi sai ya shaka ruwa ya fatar wa ghasala wajhahu wa zira'aihi sai ya wanke fuskan shi da tsintsiyan hannun shi guda biyu summa afada ala ra'sihi alma'a sannan sai ya kwararawa kan shi ruwa kamar yadda muka ji a wancan hadisin ummu na Aisha summa ghasala sa'ira jasadahu sannan kuma sai ya wanke sauran jikin shi summa tanaha idan ya kare kaga yanzu wanka kare ko summa tanaha sannan kuma sai ya gusa ya bar wurin inda yayi wankan wannan sai ya bar wurin sai ya gusa wannan sun ce idan wurin ya kasance ruwan yana kwanci a wurin kina in kasa ne in laka-laka ne kai ya bar wannan wani kwatami ko taba da sauran su damun laka da ruwa to idan ya kare sai ya baro ne sai ya koma share wuri wanda yake lahiyayye a lokacin kuma wato sai ya ghasala rijlaihi sai ya wanke hannun guda kafafun guda shikenan wanka ya kare tace fataituhu bi khirqatin sai na zuwa annabi sallallahu alaihi wa sallama da wani tsumma za mu shigo dan sarbeti haka a wannan kuma ya zo da dan sarbeti sai ta kawo mishi domin ke goge jikin shi falam yuridha bai bukata ba bai bukaci wannan ba wasu sun karanta shi falam yuridha wannan galadi ne kuskure ne cewa wai da ta kawo mishi bai maida kina ya karba ya fanni shi to wannan kuskure ne mana falam yuridha bai bukata ba kina da ta kawo mishi sai ce a bai dashi faja'ala yanfudu alma'a bidayhi kawai sai ya hadu yana mana yana goge ruwan da hannayen shi mana yake amfani da sarbeti sai yake gogewa da hannayen shi to wannan malami suka ce ba ana nihin ba wai rashin halacci bukata ce shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai ga dama ba ne kai amfani da sarbeti amma kai idan bukata ta kawo babu laifi ka kai amfani da shi wallahu ta'ala alawa wannan hadisi kaga dai ciko ne ya kara mana wata fa'ida kamar yadda zamu gani anan malam zai amfani da su min gaggauce kenan muga fa'idodin da suke cikin wannan hadisi malami to hadal hadisi na awal hadisi sabiq wannan hadisin kusan kashin hadisin wanda ya gabata wannan hadisin na Maimuna yana shige da hadisin ummu na Aisha wa fihi fawaid a cikin shi ma akwai fa'idodi nujmiluha fi ma yali zamu dunkule su cikin abubuwan da zamu faɗa yanzu fa'ida ta farko shine hadisi na farko ya ambata mana wanke hannaye na Aisha mujmalan a dunkule thumma ghasala yadayhi kawai ko amma a cikin wannan hadisin ya ambata mana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wanke hannayen shi sau biyu ko sau uku fa'ida ta biyu a cikin wannan hadisin na Maimuna, lalle shi Annabi sallallahu alaihi wasallama bayan ya wanke hannayen shi guda biyu, to sa'annan sai ya wanke gaban shi, ana fahimta, sa'annan kuma ya shafi ƙasa da hannayen shi sau biyu ko sau uku, wanda a wancan na Aisha ba a mutu wannan ba, to kaga wannan takmila ne, ƙari ne kenan da cika wannan. Malamai sun ce mana dalilin da ya sa ya haka saboda kenan ma akwai ra'iha na shi maniyin kenan ƙamshin shi kenan mutum ƙasa ƙasa ka goge goge to zai tafiyar da shi, kenan akwai odar ɗin shi kenan ƙasa ka wanke zai tafiyar da shi, yanzu muka ce in kai amfani da abubuwan da suke busar da abubuwa babu ne. Fa'ida ta uku shi ne ya wajaba ga duk mutumin da zai wannan wankan janaban ya ɗirmi niyya yayin da zai fara wanke gaban shi, kenan idan za ka fara wanke gaba ya yi ka ɗirmi niyya don kada mutum ya buƙaci dawowa zuwa ga wankewa ta gaba daban bayan ya ƙare. Fa'ida ta huɗu shi ne cewa a cikin hadisi na farko an ambaci Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi arwala arwala irin ta sallah, to idan aka ce arwala irin ta sallah wanda yana hukunta cewa mi ya wanke haka wahuwa a hadisi na hukun ba kuma cewa idan aka ce ya arwala arwala irin ta sallah ganin gaga arwala irin ta sallah ya wanke mi sai ya wanke kawahuwa. Shi kuma a wannan hadisi na biyu ya bayyana mana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam bai wanke kawahuwan shi guda biyu sai bayan yadda ya kammala wasu wanke sauran jikin daga baya sai ya zo ya wanke kafafuwa. To malam yake cewa ta yiwu jam'i tsakankanin waɗannan hadisan guda biyu shine a ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi arwala a hadisin Maimuna yayi arwala arwala cikakka, sai dai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake wanke kafafuwan shi ne shiko na biyu bayan ya ƙare wanke jikin shi saboda kasancewar wurin ma'ana ya gurɓace kasan shi kafan shi ruwan da yake zuba duka ƙasa da wani waye ya tattaba yanzu shine kuma sai ya ƙara wankewa. Ina ta gani fa'ida ta biyar a cikin wannan hadisi na Maimuna ta zo wa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da wani sarbeti domin ya goge jikin shi amma bai karɓi wannan ba saboda sai gashi ya shiga yana gogewa da hannun shi, muka ce wannan mutum yana da dama in ya ga dama ya yi in ya ga dama kai ya yi, yana wani bayanin rashin halacci kamar malamai suka yi bayanin wannan. Daga cikin fa'idodi cewa baya wajaba ga mutum yayi addalku, idan mutum zai yi wankan janaba to wajibi ba wajibi bane kai addalku, me ma'ana addalku idan ka zuba ruwan kuma sai ka bi ka cuɗa shi ma mustahabi ne kamar yadda yake a arwala. Ina ta gani misali kawai da ka ɗauko ruwan kai ka kwarara shi kenan zance ya ƙare. Kuma daga ciki wato mutum baya wanke gaban arwala kamar yadda yake wanke gabbai, mana baya wanke gaban da zai wanke na wankan janaba kamar yadda yake wankewa a na arwala. A na arwala ya gaya mana nawa yake yi, uku go ya wanke hannu sau uku ya zo ya arwala, duk inda ya wanke a harkar arwala sau uku yake wankewa. To wannan ba dalili bane kuma lau idan za ka yi wankan shi ma ka yi wankewa ɗaya wankewa biyu wankewa uku wankan kawai sau ɗaya ake yi. Ina ta gani da haka irin su Imamu Nawawi da sauransu ma'ana suka ce mutum ya wankewa wankewa ɗaya shi ne ya fi inganci saboda da sauran bayanin suka babin da aka ce kuma sauran jiki inda aka ce uku to menene gaban arwala ne amma sauran jiki kawai zuba za a yi bayan za a yi ba mutum ya zo a fidda ɓangaren dama ka wanke nan sau uku ka wanke nan uku ka dawo nan uku daga kawai daga kayan da wannan hadisan suka faɗa kai na arwala kasa ko sauran ka kwarara ko ina ya samu ruwa mana wankan janaba ya kare ina watan gani kenan wasu sun fada sun ce ayi uku ne kiyasan lil wudu sun yi kiyashin shi ne da arwala amma wannan wato babu wani sun da yake nuna haka a gurguje mana waɗannan su ne a fa'idodi a jumulci a cikin waɗannan hadisai guda biyu wanda suka nuna mana siffan yin wankan janaba kuma abin da ake faɗa kamar da malamai suka faɗa game da fara wankan janaba ma'ana fara wankan janaba ana faɗa ne abin da ake faɗa yanzu a fara wanka abin da ake faɗa idan an kare ana faɗa ne abin da in an kare arwala ake faɗa in za ka fara arwala an kai bismillah ba shikenan ba an ka kare arwala أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وإن ذكرت شهدت أنك قاري وأنك جنب ما وأن شيني ذاك فلا تو إن شاء الله إن غني كما تا مداك تصور لوك شيء من أفتى من نبك فلا دري الله تعالى يا بام لادم أمن من كسر الله جاه ورتامنا سبحانك اللهم وبحمد نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الله أكبر الله